gaskiya yanayin garin ne dai muka ga gwara mu tattaro mu dawo sakamakon halin da aka shishiga na yunwa babu abinci ga babu kwanciyar hankali to shine da farko dai mun fito muka taho nan hanya za mu fita gari har mun wuce gate na farko mun yi na biyu na fita gaba ɗayan anan ne sojoji suka hana suka ce ba hanya muka zauna dai a wurin muna da yawa motoci ba su da adadi a wurin to muna zaune aka ce sai karfe 1 za a bude hanya karfe 1 yayin shiru basu bude ba
ranar kenan
ranar juma'a to da muka tsaya zuwa karfe 1 shiru aka ce sai karfe 5 karfe 5 ma basu bude ba zuwa karfe 6 dai anan muka wuni ba ci ba sha babu wani abinci a wurin babu ruwan sha to daga baya ne da aka shiga mota kaman za a dau hanya sai suka nemi su bude wuta sai kowa ya saurara ya tsaya aka ce to kowa ya tafi gida to daga nan ne dai muka koma gida haka ne muka koma gida babu wani abinci muka tura a siyo wani kayan miya don mu samu mu dafa abincin da zamu ci babu komai a Bulunkutu Gomari bus stop duka babu
to kin taho tare da ƴaƴanki ne don saboda anan naga ga yara kanana haka maza da mata
yara ga mu ne mu biyu ne ma matan da yara 11 muka taho haka dai muka wuni da su anan wurin babu inuwa ga ba abinci da kyar dai an samu dai wani mai biredi ya ka aka yi tawawan biredin aka samu aka dan babbawa yara suka ci
to yanzu ya batun a abubuwan kadarorin ku gidaje da dai wasu abubuwan ku a can
kai ai ba a ta so kowa ta ranshi yake gaba ɗaya dai mun dai iyakacin kayan sa'anmu muka dauko sai kayan abinci amma komai na gidan mun bar shi a ciki ba mu dauki komai ba
akwai wasu wanda suke zaune a gidan ne ko kuma dai
kowa rufewa kawai muka yi muka taho
dan saurayi
yaya da kai aka dawo Gombe daga Maiduguri ko to ya ka ga al'amura kan hanya
mun kalli dai sojoji suna ta tafiya dai da yakinsu babu adadi
to yanzu da ka dawo Gombe ya kake jin kana jin a zaman ka na Maiduguri da na Gombe wanne ne ka fi so
magaurin da ya fi
saboda
can Maiduguri akwai tashin hankali
shekarun ka nawa ne
8
kana aji na
a
makaranta
2
class 2
eh
wani ne sunan makarantar ku
FS
a wani unguwa
a Gomari